I want to be a nurse.
We have the most incredible nurse with us today. It's Mister. Oh, we better check him out. Where's his guts? Oh, here's his little guts. Look at his bare bum. He's pooing out of it. Excuse me, our nurse is very bad. Now, if you will, don't mind, we will have her singing Purple People Eater. No, correction. I mean, Eye of the Tiger. This is the way my friend sings it. She doesn't know all of it, so I won't sing all of it. Eye of the Tiger, it's a bit of the life. Going up to the surface to breathe. Da 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 da